الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 19 ga watan safar shekara ta 2437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma ɗaya ga watan 12 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Wannan jiya darasin na cikin na kunki waɗanda suke sai da gwamnati kaya ko gwamnati ba su aiki. In kaya ta dari uku ne sai su rubu da kamar jika goma haka ko jika goma sa biyar. In ko aikin da bai kai jika 500 ba suke da biyar guda ne. Wannan suna shiga tarbishin
darasi. Wai misali shine dan uwa yake cewa hukuncin mutumin da idan yayi aiki sai ya rubuta sabanin abin da ya kashi, kamar yanda galibi ma'aikatan mu sukan yi haka da dukiyar ƙasa. Aikin da za a kashe misali jika 10 sai a sanya jika 15 ko 20 ko jika 30. Idan an yi aikin jika 500 sai a sanya miliyan 1.5 ko miliyan 2 ko miliyan 3. Wannan duk abin da aka dora daidai da dala wannan haramun ne, kuma dole mutum zai yi aman shi a ranar kiyama. Dole ne duk abin da mutum ya dora wanda yake ba haƙƙinsa ba, to a ranar kiyama zai zo da shi, kuma yana ɗauke da shi a wuyanshi. A cikin hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika wani sahabi shine Abdullahi ibn Lutubiyya, manzon Allah ya aika shi ya karbo dukiyar zakka. A lokacin da ya karbo wannan dukiyar zakka, ya zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya zo sai ya ce, ya Rasulallah, gana ku ganawa, ma'ana kenan gana ku wanda kuka wakilta na cewa in je in karɓo, wannan kuma nawa ne bani a kai. Ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓaci, hankalinsa ya tashi. Manzon Allah ya tsaya a cikin jama'a ya yi huduba. Daga cikin hudubar, maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, mi ya samu jama'a in zaɓi mutum in ɗora masa nauyi daga cikin nauyin da Allah ya ɗora mun cewa ya je ya yi kaza, kuma ya zo ya ce wani gana ku ganawa. Maza Allah yake cewa, halla jalasa fi baiti ummihi aw abihi, maza Allah ya ce mi ya hana ya zauna gidan mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya ga wannan kyauta ta zo masa ko ba za ta zo ba, a masa kyautar ko ba za a masa ba. Maza Allah ya ce, to kusan da cewa duk wanda wato ya boye mana daidai da allura da abin da yake yafi allura manzon Allah yace kwange ne zai zo da shi a ranar kiyama wannan hadisi mun zo da shi domin karin bayani akan wani al'amari wanda yake galibi jama'a ta musulmi musamman ma'aikata suna cikin wannan hadari wanda duk abin da za a maka kyauta a matsayinka na kana ma'aikaci wannan kyauta ce haramtacciya cin hanci ne baya halatta ka karba duk wanda ya maka kyauta sai ka tsaya ka kalli wannan kyauta kyauta ce ta fi sabilillahi ko kuma kyauta ce wadda akwai wata manufa so da yawa zaka ga mutum ya dauki wata kyauta ya ma ma'aikaci kyautar da ba zai ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ya dauka ya kai ma iyalin shi ma'aikacin ba dan komai ba wai gyaran hanya ne in wata marshe ta fito a bashi da sauransu to wannan kyauta ce haramtacciya kwange ne shi wannan ma'aikaci haramun ne ya karɓi wannan kyauta kai a matsayinka na musulmi haramun ne kai masa wannan kyauta saboda cin hanci ne ka bada to haka duk wanda aka jibinta masa wani aiki to dole ne ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda muka jibinta masa wani aiki manzon Allah yace ya zo da kadan kinshi da dayawansa abinda aka bashi nashi ya dauka abinda ba nashi bai kiyaye kansa a lokacin da yayi wata khutba manzon Allah yake cewa duk wanda ya boye mana daidai da allura da abin da yake yafi allura manzon Allah yace zai zo da shi a ranar kiyama wani sahabi sai ya tashi sai ya ce ya rasulullahi aikin da ka dora mun karbi kayanka ba zan iya ba manzon Allah yace wala me yasa sai ya ce ya rasulullahi naji ka faɗa ka ce duk wanda kuka jibinta masa aiki ya boye daidai da allura ko sama da allura kwange ne zai zo da shi ranar kiyama manzon Allah ya ce na faɗa na kuma faɗa duk wanda muka jibinta masa wani aiki muka wakilta shi ya boye mana daidai da allura da abin da ya fi allura zai zo da shi a ranar kiyama zai zo da shi a ranar kiyama manzon Allah ya ce in raƙumi ne mutum ya boye to zai zo da wannan raƙumi yana ɗauke da shi a gadon bayansa raƙumin yana kuka in saniya ce ko sa mutum zai zo da shi yana dabce da shi a gadon bayansa wannan saniya tana masa boda in akuya ce ko tinkiya za ka zo da ita kana ɗauke wannan misali ne manzon Allah ya mana da dukiya ta wannan lokaci amma bai keɓanta ba duk wani abu wanda yake na jama'a idan mutum ya haɗinta ya boye to zai zo da shi yana ɗauke da shi a ranar kiyama kamar yadda Allah ya faɗa wa man yaglul yati bima galla yawmal qiyama duk wanda ya kwange ya boye wani abu daga cikin dukiyar jama'a to zai zo a ranar kiyama yana ɗauke da shi waliyazu billahi to dan haka baya halatta ka zo ka yi aiki na jikadari ka rubuta 200 ko 300 daidai da dala 1 in ka dora akan wannan jikadari to ka tabbata sai ka yi aminta a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lish-shati al-jarha'i min ash-shati al-qarna manzon Allah yace na rantse da ubangijin da ya halicce ni lalle ne ku tabbata za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyama manzon Allah yace lalle ne za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama manzon Allah sai yace hatta yuqada lish-shati al-jarha'i min ash-shati al-qarna manzon Allah yace daidai da dabba wadda take mara kahu sai an yi sakayya tsakaninta da dabba wadda take mai kaho da ta tunguje ta a nan duniya misali akuya tana da kaho tinkiya ba ta da kaho idan akuya ta tunguji tinkiya to a ranar kiyama ita wannan tinkiya sai an mata kaho ta rama tunguzan da aka mata to ka ci dukiyar jama'a ka je ka yi wani dan masallaci ko ka je kai wasu ayyuka kana ganin cewa waɗannan ayyuka za su fitar da kai a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala dukiyar jama'a ce dukiyar jama'a ku duk wanda ya ci ta sai yayi amanta in wani ya yafe wani baya yafewa kowa sai ya maka tsaye duk iya adadin waɗannan 'yan ƙasa a ranar kiyama kowa sai yayi tsaye hakkin shi yake nema wallahi dan haka rukun irin waɗannan matsayi babban hadari ne. In ka tabbata za ka yi gaskiya, za ka yi adalci, kuma neman ka aka yi ba kai ba ka nema, to anan sai ka iya amsa domin ka kawo gudunmuwarka game da maslaha ta jama'a. Amma in ka tabbata ba za ka iya rike wannan amana, to baya halatta. Baya halatta. Misali, kai mushallakon ne, an kawo liburka da kayika da duk da wasu abubuwa da lakire, to baya halatta ka ɗauki wani abu akan maslahar ‘ya’yanka, in dai ba ka san su ba daga cikin wanda gwamnati ta yi cewa kowane ɗan lakwal a bashi gwargwadon abu kaza, in ya ƙare ka fitar da kuɗi daga aljihunka ka je ka sayo ma ‘ya’yanka. Daidai da lakire wanda aka kawo shi, an kawo shi ne domin a yi aiki na ‘yan ƙasa gaba ɗaya, bayya halatta ka ɗauka ka yi amfanin kanka da shi. Mota ta ma’aikata aka damƙa a hannunka, bayya halatta ya zamanto abu wanda ya shahi amfanin kanka, ka ringa amfani da wannan mota, domin an saye ta ne saboda amfanin wani aiki da aka dora maka albashi aka maka na musamman a wata. Idan ka ɗauka ka je ka yi amfanin kanka, manka ka ƙona ko kuma da wannan komai na al'umma, to za ka ga irin abubuwa waɗanda suke a fi sabilillahi waɗanda kwata-kwata ba su dace ba, kwata-kwata ba su dace ba. Ba na mantawa wani malami daga cikin malamanmu a can Madina, irin wanda al'ada ce ta ɗalibai, in malami ya fita sai a ɗauki lakire ko kuma da yake can da fetur ne yake rubutu, sai mutum ya ɗauka ya yi ta wasanni yana kurce-kurce a jikin tabulo. Wallahi idan ya ga wannan al'amari malam faɗan da yake, cewa yake wannan dukiyar ƙasa ce, dukiyar al'umma ce, gwamnati bata kawo ba waɗannan fetur don wani ya yi wasanni, an kawo shi ne don a rubuta abin da ya dace a rubuta na ilimi, kowa ya fa'idanta, ba an kawo shi bane ba don kowa ya zo ya yi wasanni shi. To irin waɗannan al'amura ne waɗanda mafi yawa jama'a ta musulmi, musamman ma'aikata, za ka ga mutum ya yi abin da kai a nan da shi, in a ce a ƙaddara cewa rayuwar shi zai shekara 100 yana aiki, albashin shi ba zai tara masa wannan dukiya wanda zai yi wani abu. Sai ka ga mutum a wata ya yi hidima ta sama da miliyan 2, miliyan 3, shi ba wata kasuwanci ba yake can daban, shi ba wani manomi ba, shi ba makiyayi ba, kawai iya wannan aikin ne, alhali kuma albashin shi bai wuce jikka 500 in ma ya yi yawa, amma sai hidimar miliyan 1 ko miliyan 2 ko sama da haka. Ko ka same shi a cikin gida, a zaune gidan da ya kai miliyan 150 ko 200 ko 300, to ta ina ya samu wannan kudade? In ma ya kasance almundahana ne da rubda ciki da kudin kasa, ko ya kasance ya buɗa ma kansa wata hanya ta sharri da mugunta, shi ne karɓar cin hanci, duk wani wanda yake da buƙatar kaza ya zo ya gabatar masa kaza, wai da sunan cewa wai alkhairi ne ya masa. Malamai suke cewa al-asma'u la tughayyiru al-haqa'iq, sunaye ba sa canza haƙiƙanin abu, rashuwa rashuwa ce, ko suna 1000 aka canza mata sunan ta cin hanci, cewa ba shi na cin goro ko kuma yi mishi alkhairi, haka ake. To ko iyalinka aka kai ma, kai in ka kasance baka amsa, in an kai ma iyalinka, shi wanda ya kai maka mai dama shi kayi shi, in kuma ba za ka mai dama shi ba, in ba ka mai dama shi kayan shi ba, to kar ka sake ka ciyar da iyalinka wannan abu, ka karba ka ba wasu, a ba wasu wanda suke can mabukata, ko kuma abinda aka bada ka ɗauka ka kai shi baitul mali, in ka rasa wanda ya kawo a kai shi baitul mali a saka shi. Wani ɗan uwa yake gaya mun, sun zo za a yi wani zama, sai aka ce masa ya je ya shirya, wato shi ne postcard ake ce masa komai, sai debikin duka abin da ya yi lissafi na duka kwanukan da za a yi da zaman da za a yi, ya kawo ka'ima duka bai wuce ba sansan kantimin jika 150. Da ya kama wanda yake na gaban nashi, ya ce a wannan in an kai ma ba a sinyanta, yaya za ka zo ka rubuta jika 150? Je ka kasa miliyan 1 ko miliyan 1.5 ko miliyan 2, yaya za a yi haka? In ya kai wai a wannan 'yan kuɗi da ya rubuta ba a sinyanta, shi yasa mun fada mun maimaita kasar mu ba matalauciyar kasa bace ba wadanda suke jagorantar matalauta azzalimai wadanda ba su san haƙƙin jama'a ba wallahi kasar mu ta kai matuƙa akan arziki wanda arzikin kasar nan ya isa ya wadatar da jama'a illa kasancewar wadanda suke jagorancin ne galibi ba adalai bane ba almubazziranci ne ake da dukiyar kasa maimakon abin da za a kashe jika ɗari sai a ce miliyan guda za a sa wanda jika ɗari kin nan ta isa ta yi wannan aiki kuma kowa ya sani a ciki ko ya zamanto duk abubuwan da za a kawo na kasa sai ya zamanto ba a tattala su an ɗauke ta a matsayin dukiyar gwamnati dukiyar banza kowa ya zo ya yi abin da ya ga dama da ita wanda dukiyar kasa ita ce ta fi cancanta game da tattalawa saboda dukiya ce ta jama'a dukiya ce ta jama'a dole a kiyaye duk wanda aka damka masa a hannun shi dole ya kula da ita sama da yanda yake kula da dukiyar shi tashi ta kanshi saboda wannan amana ce wanda kuma amanar ta fi girma akan abin da yake mallakarka wanda sai Allah ya tsira ka a ranar kiyama ya tambaye ka a darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wataala mun tsaya wato karshen gaba da malam yayi bayani game da aqidar ahlus sunna wal jamaa shine shifuntar iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da san su da kaunar su kuma da kiyaye wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da iyalin gidansa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata khutba a wani wuri wanda ake kiran shi Ghadirukum wanda Ghadirukum tsakaninsa wato da Juhuba tafiya ce ta mil uku wani rukuki ne an gane ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da zango a nan manzon Allah ya tsaya a cikin jama'a yayi khutba kamar yadda hadisin yake cikin sahihu muslim riwaya ta zaid ibn arqam Allah ya kara masa yadda yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khatiban bima in yuzaa khumman baina makkah wal madina yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tsaya a cikin yana mai khutba a wani tauki da ake kiran shi kenan gadirukum tsakanin Makka da Madina fahamidallaha wa athna alayhi wa wa'adha wa dhakar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi godiya ga ubangijinsa ya kyautata masa yabo manzo Allah yayi gargadi ya tunatar da jama'a a cikin khutbar manzo Allah yace amma ba'adu ayyuhan nas manzo Allah yace ya ku jama'a bayan abin da ya gabata na godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala da kyautata masa yabo manzon Allah ya ce musu innama ana bashar kusan da cewa dai ni dan adam ne waga a bakin me ita ta fi dadi innama ana bashar manzon Allah ya ce kusan da cewa dai ni wato dan adam ne amma ya bambanta da sauran ƴaƴan adam gaba daya ba a yi ba kamar shi kuma ba za a yi kamar shi ba ko kuma wanda ma ya tunkari fagensa har zuwa kiyama shine alfanzazi Allah ya ji kansa yake cewa madad dahri lam yukhlaq wala huwa yukhlaqu iya zamani da ya wuce ba a halicci ba kwatankwacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga daraja da matsayi a wajen ubangiji yace wala huwa yukhlaqu kuma har kiyama ba za a halicci wata halitta wadda ta tunkari fage na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato a wajen matsayi na daraja da daukaka dan adam ne ta fuskar yanda aka samar da galibin ƴaƴan adam wanda galibin ƴaƴan adam an samar da su ta hanyar uwa da uba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samar da shi ta hanyar uwa da uba mahaifinsa shine Abdullahi mahaifiyarsa ita ce Amina sannan dan adam ne ta fuskar baya iya janyo ma kansa amfani daidai da misqala zarra kuma baya iya ishe ma kansa wani tsanani ko yayewa wanda janyo amfani da ishe tsanani abu ne wanda Allah yake banci kansa da shi kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa in yamsaka Allahu bi khairin wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim. Kamar yadda can yake cewa qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min al-khairi وما مسني يسوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وبنجي تعالى يتشي دسو لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. تشي دسو نيبانا إيا ملكا ما كينا إجي ونسنني كويايشي ولا نفعا كما بانا إيا ملكا ما كينا جنيو أمفاني ديدي نسكال ذرا إلا ما شاء الله سي أبند الله يسوء abinda Allah ya so na samu na amfani shi kadai nake samu, abinda Allah ya so ya ije min na tsanani to shine yake iya kare ni, abinda Allah ya so ya yaye min na tsananin da ya same ni shi kadai sai yaye. Walau kuntu a'lamul ghaiba kuma da a ce na san gaibu lastakthartu min alkhair da na yawaita ma kaina alkhair wa ma masani su da duk wata mugunta ba ta shafe ni ba. In ana Ubangiji Ta'ala yace ce da su kai baka zaman tuba in ana ni ban zaman tuba illa nadhiru face mai gargadi ne game da gidan wuta game da duk wanda bai gaskata ni ba wa bashiru liqaumi yu'minun kuma matsayina mai bada albashir ne da gidan aljanna ga duk wanda yayi imani da ni yayi imani da Ubangijin da ya aiko ni. Kaga kenan ta fuskar rashin janyo ma kai amfani ko ije ma kai tsanani ko yaye shi maza Allah sallallahu alaihi wa sallama didi yake da kowa a wannan bangare, wanda abu ne wanda Allah yake banci kansa da shi, kamar yanda yake cewa qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada illa balagan min Allahi wa risalati. Haka ta fuskar wato rashin lafiya, duk da cewa ya shiga karkashin bayanin da muka yi yanda ya'yan adam suke rashin lafiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana rashin lafiya, wanda Abdullahi dan Mas'ud ya tarar da shi yana masassara, manzo Allah yana mukirkita, sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya Rasulullahi amma masassara ta kai matuka da kai, manzo Allah ya ce kware, yace amma ku annabawan Allah in kuna rashin lafiya linka muku aki, manzo Allah ya ce kware haka ne, yace amma in an limka mana rashin lafiya kuma a wajen sakamakon lada limka mana aiki, idan masassarar ka kai a 35 take tsayawa ko 40, in a 40 taka ta tsaya to ta manzon Allah 80 ce, shi 80 ce limka masa aiki, sai dai a wajen sakamako Ubangiji subhanahu wataala ya kan limka masa. A inda ya bambanta da ƴaƴan adam ko mu ce da dukkan halittu gaba daya, domin Ubangiji subhanahu wataala ya kebance shi da matsayin da Allah bai taba ba wata halitta daga cikin halittunsa, domin Allah ya hada masa waɗannan martabobi guda biyu, annubuwa war risala, annabta da manzanci, duk a wani matsayi na daraja da Allah yake kai bayinsa babu matsayi sama da annabta da manzanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubangiji Ta'ala ya masa kyauta ta annabta, ya zabe shi a matsayin annabi ne daga cikin annabawansa, bugu da kadi Allah ya zabe shi a matsayin cewa manzo ne daga cikin manzanninsa, a cikin manzannin gaba ɗaya wanda Allah ya turo ya tankade ya rauraye ya zabu biyar wanda ake kiran su ulul azmi minar rusul, Ubangiji Ta'ala ya fifita su akan sauran manzanni gaba ɗaya, shine annabi Nuhu alaihi salam da Ibrahim alaihi salam da Musa alaihi salam da annabi Isa da cikamakin wato annabawa, cikamakin manzanni shine manzon rahama Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wadannan biyar din sune ake kiran su ulul azmi minar rusul, kamar yanda Allah ya ambace su a can cikin suratul ahzab, wa idha akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza, haka ya koma tattaro su gaba daya su biyar kin a cikin wata aya dake cikin suratul shura. Ubangiji Ta'ala ke fada shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa ana aqimud dina wala tatafarraqu fi wadannan biyar din sune zababbu sune fiyu daga cikin ƴaƴan adam gaba daya sannan a biyar kin ubangiji ta'ala ya dada tankadewa ya rauraye ya zabo daya daya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita shi kamar yanda hadisi na cikin sahihul bukhari riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man yashaqqu anhu alqabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa manzon Allah ya ce ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya a ranar kiyama wanda yinin alkiyama yini ne wanda Allah zai tattaro al'ummu na farko da na ƙarshe gaba ɗaya Allah ya hada su a fili guda mutum da aljan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaba a ranar kiyama shine shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya a wata riwaya yake cewa babu wani annabi tun daga Adam da wanda ke bayan Adam har aka zo kaina manzon Allah ya ce gaba ɗaya suna ƙarƙashin tutata a ranar kiyama manzon Allah sai ya ce wa awwalu man yashaqqu anhu alqabr ni ne farkon wanda kabari zai tsage in dago kai idan aka yi busa ta tashin alkiyama sannan manzon Allah ya ce kuma ni ne farkon mai ceto a ranar kiyama kuma ni ne farkon wanda za a karɓi cetonsa to dan haka mutum ne ta fuskar halitta amma ya bambanta da sauran mutane an gane ko Allah ya fifita shi da babban matsayi shine annabta da manzanci shine anan yace innama ana basharun ku san da cewa dai ni wato dan adam ne in kace ba dan adam bane ba to sai ka nema masa matsayi idan kace mala'ika ne sai mu shekariya kake domin ubangiji ta'ala ya faɗa qul la aqulu lakum inni khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya an gane ku ubangiji ta'ala yace ga ya musu bazan ce da ku ba taskokin jin kai na ubangiji a waje na suke in ba wanda na ga dama in hana wanda na ga dama wala a'lamul ghaiba kuma ban san ghaibu ba wala aqulu lakum inni malak kuma bazan ce muku ba ni mala'ika ne Allah bai taba turo manzo daga cikin manzanninsa mala'ika sannan in kace aljani ne to wannan ka tauye darajar shi saboda aljani bai kai daraja da kima ta dan adam a wajen Allah subhanahu wataala kenan sai ka aje shi matsayin da Allah ya aje shi dan adam ne ta fuskar halitta amma matsayin shi ya kere duk wata halitta da ubangiji subhanahu wataala ya halitta daga cikin halittunsa shine sai yake cewa yushiku an ya atiyani rasulu rabbi fa ujib yace ya kusanta manzon u dan aiken ubangiji na yazo mun kuma dole na karba kira shine mala'ikan mutuwa manzon Allah yana ba su labarin cewa lokacin sa ya kusa sai yace wa inni tarikum fikum saqalaini manzon Allah yace ni kusan da cewa me bara muku wasu nauyayen abubuwa ne guda biyu sai yake cewa awwalahuma kitaballahi farkon su kina alal badaliya ko kuma kace awwaluhuma kitabullahi alal istinaf kenan farkon su abubuwan biyu da zan bara muku manzo Allah yace shine littafin Allah fihi alhuda wan nur manzo Allah yace shiriya da haske na kunshi a cikin alqur'ani duk wanda ya ba alqur'ani da abin da ke bayyana ma'ana alqur'ani ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa wannan shine shiryayye kuma shine ya rabauta da haske hasken da ba zai buce ba a nan duniya kuma ba zai buce ba a gobe kiyama sai ya taka burki da shi sai ya kai shi gidan aljanna sai manzo Allah ya ce fa kuzubi kitabillahi ku yi ruku da littafin Allah shine alqur'ani ku yi ruku da littafin Allah shine alqur'ani da abin da ke bayani game da ma'anarsa wato sunna sai ya ce wastamsiku bihi ku yi ruku da shi kar ku bari ya kuce muku Zaid ibn Arqam sai yake cewa fa hafsa ala kitabillahi azza wa jalla wa raggaba fihi manzon Allah ya kwadaitar da jama'a akan ruko da littafin Allah wato ya zaburar da su fun maqala sannan sai manzon Allah ya ce wa ahlul baiti yace ni mai bara muku ne iyalin gidana kenan su ne abun nabi wanda yake mai nauyi saboda matsayin su yana da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sai yake cewa uzakkirukumullaha fi ahli baiti أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي سيدا منزان الله يمي ميتاسو أكو منزان الله يجي إنا حدا أكو دا الله إنا مكو ماجيا غمد إيالين جدانا كسان درجسو كسان كيمسو كباسو الهرما كجرم ماسو أذكركم الله في أهل بيتي منزان الله يجي إنا حدا أكو دا الله game da iyalin gidana ma'ana kusan darajar su kusan matsayin su ku ba su haƙƙin su sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita su uku to wannan a takaice yana nuna mana aqidar ahlus sunna wal jama'a dole ne ka jibinci iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi imani da shi ma'ana dukkan dangin shi waɗanda suka yi imani da shi ka so su ka kaunace su kuma ka kiyaye wasiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda ka san wato na aibantawa ne game da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka kiyaye kanka mutum ya kiyaye kansa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa domin san su ibada ne to shine anan kenan gabar malam ya zo mana da bayani wanda dai a takaice bakin gurgudu bayanin ya gabata zamu tashi kenan gaba ta gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yatawallawna azwaj rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ummahatil mu'minin wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah khususan khadijah radiyallahu anha umma akthari awladi وأول من آمن به وآبده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ما لم الله يجيكم ساكي فدا تشوا ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين wato ahlus sunna wal jamaa suna jibintar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su wanda Allah ya wanke su ya tsarkake su ya kubutar da su game da dukkan wani aibi duk wani abu wanda yake mummuna ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake su kuma Allah ya yarda da su ya amince da su ya ɗaukaka matsayin su kuma yayi kashidi da barazana game da duk wanda ke cutar da wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala duk wasu dabi'u waɗanda suke na banza da duk wani abu wanda yake na alawadai ubangiji ta'ala ya tsarkake matan manzon shi sallallahu alaihi wasallama nasi ne wanda Allah ya turo daga saman bakwai a cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan ya yake ubangiji ta'ala yake fada ya nisa annabiyyi ko kuma ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima ya nisa annabiyyi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinati yudha'af laha al'adhabu dhifayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا هو محل الشاهد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ubangiji ta'ala yake cewa ya ku iyalin gidan manzon Allah ku san da cewa ubangijinku kadai yana nihin ya tafiyar muku da dukkan wata kazanta da duk wani datti duk wasu miyagun dabi'u da wasu miyagun halaye ubangiji ta'ala yana nihin ya tafiyar muku da shi ya kusan muku da shi wayu tahirakum tahira kuma ubangiji ta'ala kadai yana nihin ya tsarkake ku tsarkakewa wanda ta kai matuka ta kai gaya wannan da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ake ne su ne tsarkakakku wanda Allah ya tsarkake su su ne fiyayyu daga cikin mata gaba daya to dan haka shine malam yace waye tawallauna azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato ahlus sunna wal jamaa suna jibintar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba daya ba sa bambanta tsakankaninsu su su wata daga ciki wasu kuma su kulla gaba da kiyayya kamar yadda yan shi'a suka su Khadija Allah ya kara mata yadda amma sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman Aisha da Hafsa ba su da makiya sama da su wala iyazu billah shine malan sai yake cewa ummahatil mu'minina wanda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato gaba dayansu wato uwayen mu'minai ne matsayin uwaye suke mana ta wace fuska ta fuska ta girmamawa da darjantawa da haramta wato auren su kamar yanda mahaifiyar da ta haife ka dole ka girmama ta dole ka darjanta ta ka bata matsayi ka kimanta ta kuma mahaifiyar da ta haife ka haramun ne ka aure ta to haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama girmama su da darjanta su abu ne wanda ya zama wajibi akan mu sannan kuma kamar yanda mahaifan da suka haife mu haramun ne mu aure su haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haramun ne mu aure su har abada amma ta bangaren wato kallo da kadaita to wannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a haƙƙin su haramun ne ka zo ka kadaita da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koka wato kalle ta kallo wanda yake na shahawa haramun amma mahaifiyar da ta haife ka kallon ta ba haramun bane ba gare ka kuma kadaita da ita ba haramun bane gare ka amma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta fuskar kallo da kadaita wannan haramun ne amma ta fuskar darjantawa da girmamawa da kuma haranci na aure tsakankanin mu da su wannan matsayin uwaye suke gare mu kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ubangiji ta'ala ke cewa annabin Allah shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yafi dacewa da mu'minai game da kawunansu ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haƙƙin shi yafi girma akan ka sama da haƙƙin kanka sai yace wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayin uwaye suke ga mu'minai kenan ta fuskar girmamawa da darjantawa da kuma haramci wanda yake na aure kamar yanda nasi ne Allah ya saukar wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada Allah ya haramta muku auren matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan mutuwar shi har abada Allah ya haramta muku an gane ku shi kadai ne Allah ya haramta auren matansa sannan sai ma da yake cewa wa yu'minuna bi annakunna azwajahu fil akhira ahlus sunna wal jamaa wato sun yi imani da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda matansa ne a nan duniya to haka a gobe kiyama matan shi ne a gidan aljanna matan shi ne a gidan aljanna kenan dan haka kasancewar kaga matsayin uwaye suke mana kuma bugu da kari kamar yanda matan shi ne a nan duniya matan shi ne a gobe kiyama dan haka malamai suka tafi akan cewa wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman Aisha Allah ya kara mata yadda wato dole ne a girmama su dole ne a darjanta su game da Aisha malamai suka ce faman kazafaha duk wanda ya mata kazafi bima barra'aha Allahu minhu game da abinda Allah ya kubutar da ita ya wanke ta cewa wannan aiki bai ma dace ba da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce babban kaulatir ya hau kansa fa huwa kafir duk wanda ya ma Aisha kazafi game da abinda Allah ya wanke ta na alfasha da aka jefe ta da shi cewa ta yi zina to duk wanda ya mata kazafi to wannan kafircin sa ya tabbata dan haka malamai yana ɗaya daga cikin dalilan da suka kafirtar da ƴan Shi'a domin wajen ƴan Shi'a Ar-Rafida matsayin Aisha a wajen su karuwace wal iyazu billahi to a inda malamai suka dan yi sabani to in ba Aisha bace ba kamar wata daga cikin matansa idan mutun ya mata kazafi menene matsayinsa malamai suna da maganganu guda biyu magana mafi inganci kamar yanda Ibn Kathir Allah ya ji kansa yake fada yake cewa innahunna ka Aisha ta radiyallahu anhunna ajma'i su ma matsayinsu kamar Aisha ne duk wanda ya ma wata mata daga cikin matan manzon Allah kazafi to wannan shi ma kafircin sa ya tabbata to dan haka malam yace wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah ahlus sunna wal jamaa suna imani suna tabbatar da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda matan shi ne a nan duniya haka matan shi ne a gobe kiyama ubangiji ta'ala ya tanada masa su a gidan aljanna dalilin da ke kara tabbatar da haka shine hadisin da ke cikin sahihul bukhari lokacin da Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya aika Ammar ibn Yasir wato da shi da Al-Hasan wato izuwa birnin Kufa ya aika kenan Ammar da Hasan ba Ammar ibn Yasir ba Ammar da shi da Al-Hasan dan shi izuwa birnin Kufa li yastamfirahum wato domin ya nemi cewa mutanen Kufa su fito su mara masa baya akan wata rashin zuttuwa da ta faru tsakanin shi da Aisha wanda kuma kowa yana da magoya baya an ja daga Aliyu ya aika cewa mutanen Kufa maza su kawo dauki amma sai ya tashi a cikin jama'a yayi khutuba a cikin khutubar sa sai yake cewa inni la'alamu annaha zawjatuhu yace wallahi nayi sani na tabbatar da cewa Aisha mata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai fi dunya wal akhirah kamar yanda take matar shi ce a nan duniya haka a lahira a aljanna matar shi ce sai yace jama'a walakinna Allah habtalakum kusan da cewa Allah ne ya jarrabe ku da wannan fitina li tattabi'uhu aw iyyaha imma ku bi Ali a matsayin shugaba yake gare ku ko kuma ku bi Aisha a matsayin kenan mahaifiya take gare ku kaga wannan hadisi ne wanda yake tabbatar da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda suke matsayin matan shi a nan duniya haka matan shi ne a gobe kiyama a gidan aljanna haka hadisi ne ingantacce na cikin sahih ibn Hibban ta hanyar Sa'd ibn Kathir daga mahaifinsa yake cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanta take fada mun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada gare ta manzon Allah yake cewa tarbaina anta kuni zawjati fi tarbaina anta kuni zawjati fi dunya wal akhirah manzon Allah yace Aisha kin yarda ki zamanto matata a duniya da lahira ma'ana kin yarda kin amince Aisha tace kwarai kuma gaya a hadisi wanda yake na Sauda Allah ya kara mata yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nihin rabuwa da ita sai take cewa ya rasulullah mali bin rijali min haja tace ya rasulullah ni ho yau ba ni da bukatar da namiji maganar ka sake ni ya haguri tace walakin uhibbu an ub'atha ma'a nisa'ika fi yawmil qiyama tace kwana na bada shi kyauta ga matarka Aisha ni dai ka ci gaba da zama da ni domin a tada ni a cikin layin matanka a ranar kiyama wanda Allah ya tada maka aljanna a haka wannan yarjejeniya da ta sauka daga kan haƙƙinta na kwana ta yi kyauta da kwaninta ga Aisha Allah ya ƙara mata yarda manzon Allah ya ci gaba da zama da ita kuma har Allah ya mata rasuwa bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ubangijinsa dan haka tana cikin layin matan shi wanda Allah ya tanada masa aljanna kaga anan tace ya rasulullahi a ya haƙuri ci gaba da zama da ni shi nake da bukata amma kwana na na ba Aisha ina gurin a tada na a cikin layin matanka wanda Allah ya tanada maka a ranar kiyama to wannan shine abin da ke tabbatar da cewa kamar yanda matan shi ne a nan duniya haka matan shi ne a gobe kiyama farkon mace daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya aura wato ita ce Khadija bintu Khuwailid bin Asad Allah ya kara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta a birnin Makka a lokacin yana dan shekara 25 ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka kai lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya karrama shi da manzanci da aka shekara 40 Ubangiji ta'ala ya aiko shi a matsayin annabi ne manzo ne kaga ya kenan suna tare shekara 15 sannan Allah ya bashi annabta da manzanci da Allah ya turo shi a matsayin annabi ne manzo ne to ita ce farkon wadda ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta taimaka masa da dukiyarta da rayuwarta akan isar da sakon da ya zo da shi Ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarta kafin hijira ta manzansa da shekara 3 kenan bayan Allah ya aiko shi a matsayin annabi ne manzo ne ya zauna da ita shekara 10 kafin a yi hijira kenan da shekara 3 Ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarta wanda ta keɓanta da wasu matsayi na daraja wanda sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su samu wannan matsayi na daga cikin matsayin Khadija Allah ya kara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ya aure ta manzon Allah bai auri wata mata ba sai da Khadija ta bar duniya saboda jinjinawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mata sannan kuma ƴaƴansa gaba daya ya same su ne ta hanyar Khadija sai dan shi daya shine Ibrahim wanda shi dan wata kuyangarsa ce Mariya an gane ku kenan ƴaƴansa gaba daya wato ƴaƴan Khadija ne kenan banda Ibrahim sannan kuma tana daga cikin wato fiyayyun matan wannan al'umma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan haka malamai sai ma suka yi sabani game da tsakaninta da Aisha wato wacce tafi daraja kusan maganganu uku aka samu na magabata yana daga cikin abin da ke nuna Khadija tana da matsayi wanda yake mai girma kasancewar Ubangiji subhanahu wata'ala ta kanas ya aiko Jibrilu alaihi salam da gaisuwa cewa ya isar ma Khadija Ubangiji ta'ala ya aiko Jibrilu alaihi salam cewa ya zo ya isar ma manzansa sabon cewa ya isar ma Khadija cewa ubangijinta yana gaishe da ita walillahi almathalul a'la kamar misali a yau a ce shugaban kasa ya aiko gaisuwa ta musamman ku je ku gaida mun wane ya aiko ma gwamnan jiha sakon cewa ka je ka tarar da wani ka ce ina gaida shi walillahi almathalul a'la anan takanas ubangiji ta'ala ya turo jibrilu alaihi salam ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sako ne ya isar ma Khadija cewa ubangijinta yana gaishe da ita sallama ce ta musamman sannan wani lokaci kuma Allah ya koma turo Jibrilu alaihi salam je ka ka faɗa ma manzona sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya isar ma matar shi Khadija albishir din cewa na gina mata wani gida na musamman na lu'lu'u a aljanna gida ne Allah ya gina mata na gol a aljanna wanda manzon Allah ya ce la nasaba fihi wala sakab wanda babu wata hayaniya a cikin gidan kuma babu wata wahala babu wata gajiya takanas Allah ya turo cewa a bata albishirin cewa an gina mata gida na lu'lu'u a aljanna kaga wannan shi ma matsayi ne wanda Allah yake banci Khadija tun daga duniya aka bata albishirkin cewa ayi aljanna ce ga gida na musamman an gina mata sannan kuma Khadija duk zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da ita gaba daya har ta koma zuwa ga ubangijinta da dai bata taba baganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rai bata taba fusatar da shi ba manzon Allah ko wata rarauka da dai bai taba ma Khadija ba har ta koma zuwa ga Allah kaga wannan ya nuna duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so yake kauna to Khadija ta mika wuya da shi da bi ga Allah da manzonsa sannan kuma Khadija Allah ya kara mata yadda kamar yanda bayanin ya gabata daga cikin wannan al'umma ita ce farkon wadda ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina wannan ita ce mata wadda take ta farko dan haka ita kuma Aisha Allah ya kara mata yadda malamai suka ce ita ma tana da wasu abubuwa na matsayi wanda Allah yake bance ta da shi kamar yanda bayani zai zo nan gaba akwai hadisi na musamman wanda malam ya zo mana da shi wanda yake nuna matsayin Aisha da daukakarta sai dai da yawa daga cikin malamai sun ce ta gamu ta rabu kowacce tana da matsayi wadda wata bata ribanta da shi ba Khadija ta kasance ita ce farkon wadda ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta taimaka masa da dukiyarta da rayuwarta domin isar da wannan sako Aisha ita kuma ta zo a ƙarshe ƙarshen kenan manzanci dan haka ita ma ta wato ta nadar ma al'umma duk wani ilimi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ta isar ma jama'a sannan bayan Khadija ta koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala mace ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura wato ita ce Sauda bintu Zama'a kenan bayan Khadija Allah ya mata rasuwa mata ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura ita ce Sauda bintu Zama'a wanda Sauda bintu Zama'a a nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta girma ma'ana har da tijantaka ta cin mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yinin sakinta kenan sai ta yi kyautar kwananta ga matar shi Aisha Allah ya kara mata yadda wannan ma khususiya ce ta Sauda wanda wani matsayi ne nata na daraja tana neman abinda za ta dada dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rai kuma yanda take kaunar ta tashi a layin matan shi a ranar kiyama dan haka tace ya rasulullahi haƙina na kwana nayi kyauta da shi ga matarka Aisha abinda nake so ka ci gaba da zama da ni manzon Allah ya yarda ya amince sannan bayan Sauda mata ta uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura ita ce As-Siddiqa bintu Siddiq Aisha Allah ya kara mata yadda ira Abubakar ita ce mata ta uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura kenan bayan Sauda sai Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura Aisha a shekara ta 6 kafin hijira wato da shekaru 2 tana yar shekara 6 nake ne ma'ana tana yar shekara 6 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kafin hijira da shekara 2 kenan bayan mutuwar Khadija da shekara 1 kenan a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bayan an yi hijira an koma Madina wato a shekara ta farko aka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha a lokacin nan tana yar shekara 9 tana yar shekara 9 an gane ku tana yar shekara 9 kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga daki da ita Allah ya ma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rasuwa ya koma zuwa ga Allah a lokacin nan Aisha tana yar shekara 18 domin da aka koma Madina iya zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya shekara 10 a Madina ya shekara 10 sannan ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala kenan a lokacin nan tana yar shekara 18 kenan anan duka wajen watanni ne kenan in ma a cike da sabi ko kuma a yi kasa da su shine Allah ya ma Aisha rasuwa a birnin Madina kuma an binne ta a makabarta ta Baqi'a, kuma kafin ta mutu tayi wasiyar wanda zai mata sallar gawa shine Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Allah ya mata rasuwa a shekara ta 58 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 58. Sannan yana daga cikin abinda Aisha take banta da shi cewa duk a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su babu matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi so yafi kauna, wato sama da Aisha. An gane ku? A matan shi kenan bayan Khadija babu matar da manzon Allah yafi so sama da Aisha. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matansa gaba ɗaya babu wadda manzon Allah ya aure ta a matsayin budurwa in banda Aisha, wanda dukkan auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi aure ne wanda yake da manufa, ba aure bane ba haka kawai da shahawa, wanda akwai littafi na musamman da malamai suka wallafa akan wato auren a wannan aure-auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Kowane aure da manzon Allah yayi akwai wata manufa ta musamman, akwai hikima, ba aure bane ba wanda yake na shahawa. Inda aure ne na shahawa, to da ka samu galibin matansa dukkan su wato gudare ne. Aisha ita kadai ce budurwa daga cikin matan shi, kuma yana daga cikin abin da Aisha take banta da shi wahayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala na sauka ga manzansa a lokacin da yake cikin mayafi na Aisha. Yana cikin mayafi na Aisha suna kwance, Ubangiji ta'ala yake turo sakon wahayi zuwa gare shi. Kuma lokacin da Allah ya saukar da aya ta ba da zaɓi ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su zaɓi zama da shi ko kuma su zaɓi kansu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon mata wadda manzon Allah ya je ya karanta mata wannan aya ya ba ta labarin cewa Allah ya turo saƙo na cewa ana ba su zaɓi, in ma su zaɓi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma su zaɓi kansu, a lokacin da suka ɗai kai shi bango suna so su ma su sun yi rayuwa irin ta sauran waɗanda suke mawadata. Ubangiji ta'ala ya turo saƙo, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina allaha wa rasulahu wa ad-dara al-akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ubangiji ta'ala ya ce, ya kai annabi, ka faɗa ga matanka in har kun kasance kuna nihin rayuwa ta duniya da ƙawarta, to ku zo zan jiyar da ku daɗi, duk abin da kuke so zan ba ku, amma ku san da cewa abin da zai biyo baya wa usarrihu kunna sarahan jamila, zan sake ku saki wanda yake kyakkyawa, in sake ku kowa ta je ta zauna ta samu wanda yake kuma wani miji wanda take ganin ko ya kai matsayina ko kuma ya fi ni, amma in har kun kasance kuna nihin Allah da manzansa da gida na ƙarshe ita ce aljanna, in har kun fifita san Allah da manzan shi da gida na aljanna, to ku san da cewa Ubangiji ta'ala ya tanada ma masu kyautatawa daga cikin kulada wanda yake mai girma. Da wannan aya ta sauka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya karanta ma Aisha ya ce, ga sakon da Ubangiji na ya turo muku. A lokacin nan matan gaba ɗaya suka ce, ya Rasulullahi, mun zaɓi zama da kai, kai muke so kuma Ubangijin da ya aiko ka shi muke ƙauna, kuma fatanmu shine mu dace da aljanna a gobe kiyama. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala na daga cikin abin da yake banci Aisha da aka mata kazafi cewa ta yi zina daga saman bakwai, Ubangiji ta'ala ya turo ayoyi wanda ga su nan ana karantawa har izuwa kiyama, wanda Ubangiji ta'ala ya wanke Aisha. Ubangiji ta'ala a ƙarshen ayoyin yake cewa, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Daga saman bakwai Allah ya turo sakon cewa Aisha kubutacciya ce game da abinda ake jifanta da shi na zina. Sannan kuma na daga cikin abinda Aisha take banta da shi, wato Ubangiji ta'ala ya karbi rayuwar manzansa yana ɗakin Aisha, domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin lafiya ta kai matuka da shi, manzon Allah ya shawarci matansa, ya tura Yassa Fatima ta gaya musu cewa da Allah su yafe masa ya ci gaba da jiya a ɗakin Aisha, wanda ya kai manzon Allah har hannunka mai sanda yake musu aina ana gadan, aina ana gadan, ma'ana gobe a wani ɗaki nake, gobe a wani ɗaki nake. A ƙarshe manzon Allah ya nemi cewa su yi masa rangwamen ya yi jiya a ɗakin matar shi Aisha. Yayi jiya a ɗakin matar shi Aisha, Allah ya karɓi rayuwarsa a nan ɗakin Aisha, kuma a cikin kwanan Aisha ran da kwananta ya zagayo a ɗakinta, Ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsa. Kuma a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanshi, wato jikinsa yana runguma a kan cinyar Aisha, kanshi yana tsakankanin nan haɓarta da kirjinta, kuma aka binne shi a ɗakin Aisha, wanda wannan wani matsayi ne wanda Aisha take banta da shi daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya auri Aisha, Ubangiji ta'ala ya turo mala'ika Jibrilu ya zo masa da hoton Aisha a cikin wani yadi na alhadiri na gidan aljanna, aka zo aka nuna masa hotonta kafin ya aure ta, hadisi ne ingantacce. Sannan kuma yana daga cikin abin da Aisha take banta da shi, wannan sahabbai in suna nihi su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta, sai su dakatar da kyautar su ba sa masa sai a ran kwanan Aisha, domin ya kasance nurun ne ala nur. An gane ko? Kamar misali a ce yau kana ɗakin amarya, kinan mai kyauta sai ya dakatar da kyautar ka sai ya aika wannan kyauta a wannan rana. Me yasa? Saboda sun tabbata Aisha ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so daga cikin matan shi gaba daya. To dan haka sai su dakatar da kyautar su ba sa ma Aisha sai a ranar kwananta, sai su aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya zama kenan farin ciki ne akan wani farin ciki. Gaya a ɗakin Aisha yake, kuma ga kyauta ta zo. Sannan bayan Aisha, wadda ita ce matarsa ta uku, mata ta hudu wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura, wato ita ce Hafsa diyar Umar, Allah ya kara mata yadda, lokacin da mijinta Allah ya masa rasuwa, Umar ya bujiro da aurenta ga Abubakar, Abubakar bai ce komai ba, domin ya ji wani lokaci manzon Allah ya ambata ta. Umar ya sake bujiro da Usman cewa Usman ka zo ka auri diyata Hafsa, Umar shi ma dai bai ce komai ba. A ƙarshe da ta gama idda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo cewa yana neman aurenta, kuma aka aura masa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Hafsa, Allah ya kara mata yadda, kuma Allah ya karɓi rayuwarta, wato a shekara ta 27 ko 28 wato da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga kenan bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ubangijinsa, iya abinda Hafsa ta rayu shine shekara 17 ko 18. Sannan matarsa ta biyar kenan bayan Hafsa, wato ita ce Ummu Habiba bintu Abi Sufyan. Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, sunanta Ramla, sai dai ta shahara da wannan kinaya ta ta Ummu Habiba, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta tun tana kasar Habasha, domin tana daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa kasar Habasha. Mijinta ya rikide ya koma basu dubba wannan banasari. Sannan Allah ya masa rasuwa, tana cin kasar Habasha. Kafin ta isdawo Madina Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta. An gane ko? Manzon Allah ya aure ta wa asdaqaha ankun Najashi. Najashi sarkin Habasha shi ya biya sadakinta, wato dinare 400, dinare 400 ya biya sadakinta, ya biya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sadaki na Ummu Habiba. Kuma Usman, Allah ya kara masa yadda, shine ya jibinci daura aurenta, shine ma'ana ya zamanto alwalinta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan mata ta shida, wato ita ce Ummu Salama, Allah ya kara mata yadda, ita ma ta shahara da wannan kinaya, amma sunanta na hakika Hindu bintu Abi Umayya. Hindu bintu Abi Umayya. Allah ya mata rasuwa a shekara ta 52 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita tafi kowace mace dadewa daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan komawar shi zuwa ga Ubangiji, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. An binne ta a nan makabarta ta Baqi'a, ita ce karshen matarsa kenan a wajen mutuwa. A wasu malamai suna faɗa cewa Maimuna ita ce ta karshe. Sannan bayan Ummu Salama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya auri Zainab bintu Jahash, wanda ita Zainab dama ta ce gabanin haka, wato ta Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha ya sake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga saman bakwai. Allah ya daura auren shi da Zainab. Ubangiji ta'ala ya turo da sakon falamma qada Zaidun minha wa qaran zawajnakaha. Lokacin da Zaid ya gama bukatarsa, wato game da ita Zainab kenan, ya sake ta, Ubangiji ta'ala ya ce zawajnaka hamu ne muka aura maka ita. Ubangiji ta'ala da kanshi ne ya jibinci daura auren Zainab ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita yana daga cikin abin da take banta da shi na daraja, wanda sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama basu rabauta da shi ba. Allah ya karbi rayuwarta a birnin Madina shekara ta 20 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Ubangijinsa da shekara 10, kenan Allah ya karbi rayuwarta. Sannan kuma matar da ya aura bayan haka, wato Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya. An gane ku? Kenan Zainab biyu ya aura, ga Zainab bintu Jahash kuma ga Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya. Manzon Allah ya aure ta a shekara ta 3 da hijirarsa. Kenan wannan bayani da muke wai ba ajirin daga wance sai wance, a'a muna bayani ne akan kenan adadin matan shi kenan. Ita Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya manzon Allah ya aure ta a shekara ta 3 wato da hijirarsa. Shekara ta 3 da hijirarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta. Ita ce ake kiranta da Ummul Masakin. Ummul Masakin wanda bata zauna ba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan aurenta da yi illa ɗan watanni, wata 2 zuwa wata 3. Ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarta, duka ba a wuce wata 3 da aure. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya auri Juwairiya bintul Harith, wanda tana daga cikin kabila ta Banu Mustalaq, wanda ita an ribato ta ne a wannan yaki wanda ake kira shi Ghazwatu Bani Mustalaq. Da aka yi rabon ganima, sai ta fada a cikin rabon Sabit ibn Qais ibn Shammas. Allah ya kara masa yadda. Sabit sai ya dora mata fansa cewa ta kawo wani gulgudu na dukiya ta zaman tudiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada kudin da shi wannan sahabi ya dora mata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya mata wannan fansa da aka dora mata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya aure ta a shekara ta 6 wato da hijirarsa. Ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarta wato a shekara ta 56 da hijirar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. To duk da cewa in a shekara ta 56 ne, kenan za ta zamanto ita ce karshen kenan mutuwa daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin mun yi bayanin cewa ita Ummu Salama a shekara ta 52 Allah ya karbi rayuwarta, duk da cewa wani lokaci akan dan samu sabani a wajen tarihin mutuwar. Sannan manzon Allah daga cikin matansa ya auri Safiya wato bintu Huyai, wanda ita Safiya bintu Huyai tana daga cikin shikokin Harun dan Imran dan uwan Annabi Musa alaihi salam. Tana daga cikin shikokinsa domin tana daga cikin Yahuda wanda wato aka ribato su, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yantar da ita kuma ya aure ta, ya maida yantawar da ya mata shine matsayin sadakinta a yakin Khaybar ne aka ribato ta. Allah ya mata rasuwa a shekara ta 36 da hijiran manzonsa. A wata faɗa malamai suka ce shekara ta 50 ta koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. sannan daga cikin matansa wadda ita ce mata ta karshe wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura, wanda bayan ta bi auri wata mata sai ya koma zuwa ga ubangijinsa, ita ce Maimuna bintul Harith al-Hilaliya, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wato a wani dawa wanda ake kira shi Sari, yana kusa da Makka. Tsakanin shi da birnin Makka tafiya ce ta mil 7. A nan wannan daji da aka yada zango, a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Maimuna, kuma a wannan dawa a nan manzon Allah ya shiga daki da ita, kuma a wannan dawa da manzon Allah ya aure ta a nan Allah ya mata rasuwa, kuma a nan aka binne ta. Wannan kenan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, illa kasancewar kamar yanda Al-Hafiz Al-Maqdisi Allah ya ji kansa yake faɗa, matan da manzon Allah ya aure su bai shiga daki da su ba, su bakwai ne. Amma wanda ya bar duniya akan matsayin matan shi ne, wato su tara ne kenan waɗanda muka zano, wanda kuma takwas daga cikinsu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rabon kwana, Aisha da Hafsa da Zainab bintu Jahash da Ummu Salama da Safiya da Ummu Habiba da Maimuna da Sauda da Juwairiya, su waɗannan tara manzon Allah ya yi rabon kwana, duk da cewa kwanan ita Sauda daman ga Aisha yake. Kenan waɗannan takwas ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rabon kwana, kuma waɗannan taran kenan su ne ya mutu ya bar su. Kenan Aisha da Hafsa da Zainab bintu Jahash da Ummu Salama da Safiya bintu Huyai da Ummu Habiba da Maimuna da Sauda da Juwairiya. Amma gaba ɗayan a cikin matan tara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bar su, farkon matar da ta iske shi ita ce Zainab bintu Jahash, ita ce farkonsu a wajen mutuwa kenan bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Karshensu a wajen mutuwa ita ce Ummu Salama. Dazu da muka ce kenan shekara ta 52 kuskure ne, a shekara ta 62 Allah ya mata rasuwa, ita ce karshe kenan a wajen mutuwa daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne malam sai yake cewa da yace wato wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah, ahlus sunna sun yi imanin cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan matan shi ne a lahira, ma'ana matan shi ne wanda Allah ya tanada masa a aljanna. Sai malam yace khususan Khadija radiyallahu anha, yace balantana ma Khadija Allah ya ƙara mata yadda, wanda taka nas Allah ya turo sakon a bata labarin cewa an gina mata gida na musamman a aljanna. Sai yace umma aktsari auladihi, Khadija wato ita ce mahaifiyar mafi yawan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. ƴaƴansa kenan gaba ɗaya in banda Ibrahim, gaba ɗayan su ƴaƴan Khadija ne Allah ya ƙara mata yadda, wanda farkon da daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Al-Qasim, wanda ake masa kinaya da shi ake cewa Abul Qasim, wanda Allah ya karbi rayuwar Al-Qasim yana ɗan ƙarami yana yaro kafin Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo, kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo kenan Al-Qasim ya rasu. Sannan kuma ƴaƴan sannan sai ƴaƴa mata guda hudu kenan bayan Al-Qasim, sannan wato sai yarshi kenan Zainab. Zainab ita ce babba kenan daga cikin ƴaƴansa mata, sannan Ruqayya, sannan Ummu Kulsum, sannan Fatima Allah ya ƙara mata yadda. Sannan kuma akwai ɗan shi Abdullahi wanda ake masa lakabi da Abbahir ko kuma Abbayyib. Kenan waɗannan su ne ƴaƴa na Khadija, kenan maza biyu mata hudu. Mazan kenan Al-Qasim shi ne babba, bayan Al-Qasim kenan a mata Zainab, Ruqayya, Ummu Kulsum, sannan wato Fatima, sannan kuma shi Abdullahi wanda ake kira shi kenan Abbahir ko Abbayyib. Kenan duka ƴaƴansa daman bakwai ne, kenan ƴaƴan shidda ƴaƴan Khadija ne, ɗayan na cikin bakwai ɗin Ibrahim shi ne kenan ɗan Mariya. Shi ne malam sai yake cewa wa awwalu man amana bihi, ko kuma wa awwala man amana bihi, Khadija ita ce farkon wato wanda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan daga cikin mata, kamar yanda al-Imam Abu Hanifa Allah yaji kansa yake cewa a maza manya farkon wanda yayi imani da shi shine Abubakar, a mata Khadija, a yara kankana wato Aliyu dan Abi Talib, a cikin bayi an gane ko, wato a cikin kenan waɗanda suke bayi shine wato Zaid ibn Haritha, wannan kenan waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wa abadahu ala amri, kuma Khadija wato ta taimaka masa akan lamarinsa na manzanci da yazo da shi, ta taimaka masa da dukiyarta da rayuwarta domin isar da wannan sako, ta jimre ma dukkan wani abu wanda yake na musgunawa da cutarwa wanda aka mata a sababin tana aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda wata mata bata jimre ba. Sai yace wa kana laha minhu almanzilatul adiya, wato Khadija ta kasance tana da matsayi wanda yake madaukaki wato daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wata mata bata samu ba wannan matsayi, kamar yanda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa ya rawaito hadisi a cikin littafinsa al-Musnad, riwaya ta Masruq ibn al-Ajda daga Aisha Allah ya karamata yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambata Khadija da irin matsayin shi ta matsayinta da irin gudunmuwar da ta bashi, wato manzon Allah yake cewa Khadija amanat bi iz kafara an-nas, tace lokacin da mutane shi yake cewa lokacin da mutane suka kafirce ni suka ki yadda da ni su amince da ni a matsayin cewa manzo ne Allah ya turo ni zuwa gare su, Khadija ita ta yi imani da ni. Manzo Allah yace wa saddaqatni iz kadzabani an-nas, ta gaskata ni akan manzancin da nazo da shi lokacin da jama'a suka karyatar da ni. Manzo Allah yace wa wasatni bi maliha iz harramani an-nas, ta taimaka min da dukiyarta lokacin da jama'a suka hana ni dukiyarsu. Wa razaqani Allahu waladaha, kuma Allah ya azurta ni da ƴaƴanta duka ƴaƴana, yace iz harramani auladun nisa, lokacin da ya hana min ƴaƴan wasu mata daga cikin matan da na aura, sai Allah ya azurta ni da ƴaƴan Khadija gaba ɗayan ƴaƴana, duk matan da ya aura Khadija kadai ita ce Allah ya azurta shi da ƴaƴa mafi yawa, ya kenan sai ya haifi ƴaƴa shida tsakanin shi da ita, sannan sai ɗansa na cikin mu na cikon bakwai shine Ibrahim. Wannan matsayi ne na Khadija wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa, dan haka hadisi na cikin Sahihul Bukhari, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ma girtu ala mar'ati linnabi sallallahu alaihi wasallama ma girtu ala Khadija, take cewa dai ma kuntu asma'uhu yadhkuruha, tace wallahi ban taba kishin wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya sama da kishin da nake ga Khadija, domin abinda naji manzon Allah yana ambatawa ga Khadija, kaga bata zauna da ita ba, amma saboda yawan ambatan Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, Aisha tace ban taba kishi ga wata mata sama da kishin da nake da Khadija. Tace Aisha tace wa in kana la yadhbahu sha, tace manzon Allah tabbas ya kasance yakan yanka rago, manzon Allah sai ya sa a daddatsa shi ayi kaso waɗanda suke manya-manya, sai ya aika ma kawayen Khadija, sai ya ce ku kai ma wacce ita ma kawar Khadija ce, wacce ma ku kai mata ita ma kawar Khadija ce. To wannan duka yana daga cikin irin abubuwan da Allah yake banci Khadija, Allah ya kara mata yadda, wanda kuma dalili ne wanda yake tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ta, yana kaunarta, tana da matsayin daraja a wajensa. Shine malam yace wa kana laha minhul manzilatul aliya, Khadija ta kasance tana da matsayi madaukaki a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga iya matukar son da yake mata shine har bayan komawarta zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, manzon Allah bai manta kawayenta ba. Sannan sai malam yace wa siddiqata binta siddiq radiyallahu anha, yace kuma musamman ma yace wanda ta kai matuka a wajen gasgatawa, kuma diyar wanda ya kai matuka a wajen gasgatawa shine Abubakar, Allah ya kara masa yadda, ma'ana Aisha kenan. sai yace allati qala fiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada game da ita. Manzon Allah yace fadlu aisha ala nisa ka fadlu sariri ala sa'ir ta'a. Manzon Allah yace fifikon daraja na Aisha akan sauran mata ka fadlu sariri ala sa'ir ta'a, wato kamar fifikon wato gurasa da miyar nama wato akan sauran abinci. Idan aka ce as-sarid wato gurasa kenan wanda aka mata miya wanda take na nama, kaga do a cikin abinci babu abincin da yake daraja na alkama, gurasa kuma da alkama ake yin ta. Sannan kuma duk a cikin miya gaba daya babu miyar da ta kai zakin dandano sama da miyar nama. Kenan shine a takaice, kamar a ce kenan burodi da miya, miya amma ta nama, babu abincin da ya kai shi. Kai ko anan haka ne, domin duk sauka da za a yi in za a shirya walima, an taba walima ba tare da miya ta nama ba, babu abin da yake sama da shi. To haka manzon Allah yake sanya misali akan daraja ta Aisha da matsayinta akan sauran mata. Manzon Allah yace kamar fifikon gurasa da miyar nama ne akan sauran abinci. Wannan kaga matsayi ne wanda Aisha Allah ya kara mata yadda take banta da shi. Don haka mun yi bayani a baya cewa tsakanin Aisha da Khadija wacce tafi wata matsayin daraja, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan Aisha tafi matsayi, wasu malamai sun tafi akan cewa matsayin Khadija ya wuce na Aisha. Na daga cikin waɗanda suka fifita Khadija akan Aisha akwai Al-Muwaffaq, shine Ibn Qudama Al-Maqdisi, akwai Ibn Hajar, Allah ya ji kansa, da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa Khadija matsayinta ya wuce na Aisha saboda dalilai sun wuce a lissafa wanda bayani ya gabata a kansa. Kuma suka ce wannan hadisi wato babu dalili a bayyana wanda yake nuna Aisha tafi Khadija. An gane ku? Babu dalili kenan, babu wajhud dilala wanda take a bayyana wanda take nuna Aisha tafi Khadija. Shine malam sai yace wa yatabarrauna, su ahlus sunna wal jamaa suna kubuta min dariqatir rawafid, wato game da hanya ta rafida su ne ɗan shi'a, alladhina yubghiduna sahabata wa yasubbunahum, waɗanda suke kiyayya suke gaba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suke zagin su suna aibanta su. Ahlus sunna ba su wato ba hanyar rafida, waɗanda su rafida sun tafi akan cewa gaba ɗayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wai sun yi ridda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun sha wani abu kawai, in ma sha uku ko sha hudu ko sha biyar ko sha shida ko sha bakwai ko sha tara, su kaɗai ne kawai, amma wai gaba ɗayan sahabbai sun yi ridda. Yanzu 1400 da ƴan kai, wanda manzon Allah ya ce duk wanda ya yi mubaya'a da ni a ƙarƙashin wannan itaciya ba zai shiga wuta ba a ranar kiyama, gaba ɗaya waɗannan ƴan shi'a sun ce sun yi ridda, sun sha wani abu kawai, wanda su wato sun ya zamanto suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma sai suka yi guluwi game da Aliyu ɗan Abi Ɗalib, suka zurfafa a wajen san Ali da iyalin gidansa, wanda sun kasu kashi uku. Kashi na farko sun tafi akan matsayin Ali, suka ce Ali matsayin shi Allah ne, wala iyazu billah ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira, suka tafi akan cewa Aliyu Allah ne, ko kuma Aliyu suka ce manzo ne, shine manzon Allah, ma'ana Jibrilu alaihi salam da aka aiko shi da wannan manzanci, wato ya kuskure maimakon ya ba Aliyu wannan manzanci sai ya kuskure sai ya ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kenan kashi na farko daga cikin ar-rawafid. An gane ku? Wanda Aliyu dan Abi Dalib ya yayi da su. Wata rana Aliyu dan Abi Dalib wato ya fito, su waɗannan jama'a sai suke ce ma Aliyu dan Abi Dalib, wato suke ce masa wannan wata rana Aliyu dan Abi Dalib ya fito cikin su gaba ɗaya, sai suka faɗi suka yi suyyada suka tsora goshi kan ƙasa. Aliyu sai ya ce musu ma haza, wannan kuma menene? Sai suka ce anta huwa, kai ne shi. qala sai ce man ana ni ko wane ne qalu sai suka ce antallahu allazi la ilaha illa huwa kai ne allan da babu wani abun bauta da gaskiya in ban da shi fa qala sai aliyu yace wai hakum hadha kufrun irji'u anhu yace kai can ku wannan abin da kuka yi fa kafirci ne da ainihin sa yace maza ku dawo ku tuba ku koma zuwa ga ubangijinku wa illa darabtu a anaqakum in ba haka bai ce zan sare muku wuya ni za a yi fasada ku bihi fil yawm athani rana ta biyu da aliyu ya fito hannu suka fada suka yi sujada rana ta uku hannu da ya fito suka fada suka yi sujada ya jinkirta musu tsawon kwana uku kamar yadda ake jinkirta ma mai ridda yayin da suka nace suka ki tuba ga ubangiji subhanahu wataala aliyu yasa aka gina rami aka hura wuta in ma ka tuba ka koma zuwa ga ubangiji ko a jefa ka aliyu yayi ta jefa su cikin wuta yayi ta jefa su cikin wuta aliyu ya kona su Abdullahi dan Abbas da labari ya ce masa yake cewa inda a ce na riske Ali lokacin da ya wannan abu yace da ba zan bar shi ba ya kona su dadin sai dai ya musu wata hukuma ta daban saboda ba wanda yake azaba da wuta in ba ubangiji subhanahu wataala domin akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da azabtar da mai rai azaba ta wuta domin azabtar da bawa azaba ta wuta abu ne wanda yake banta ga ubangiji subhanahu wataala wannan kenan kashi na farko wadanda suka zurfafa wanda na daga cikin wanda ya musu wannan shine wato Abdullahi ibn Saba al-Yahudi ya tura su sannan kashi na biyu suna fifita Aliyu akan Abubakar da Umar an gane ko kashi na biyu kenan su sun tafi akan cewa Aliyu matsayin shi ya wuce matsayin Abubakar ya wuce matsayin Umar su ma waɗannan batacci ne kashi na uku su kuma banda zagin Abubakar da Umar da sauran sahabbai babu abin da suka sa gaba kuma suka tafi akan cewa Aliyu shine wasiyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana khalifanci nashi ne duk wanda ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwaci ne aka ma Ali ma'ana Abubakar da Umar da Usman kwaci ne suka masa to dan haka wato gaba ɗayan su Aliyu dan Abi Talib sai da yayi maganin su domin su waɗannan wanda ya kasance suna zagin Abubakar da Umar labari da ya cimma Ali cewa ga wasu fa sun fito suna zagin Abubakar da Umar wanda kuma shugaban su wanda yake zagin Abubakar da Umar shine wato Ibn Sauda shine Abdullahi Ibn Saba al-Yahudi wanda bai yahudi ne ya bayyana musulunci a munafirce Ali dan Abi Talib ya rige shi zai gaba da shi wato ya gudu zuwa wani gari wanda ake kiran shi wannan ake kiran shi wani gari can da ake kiran shi Quraikis can ya gudu ya je ya koyi amma kuma su waɗanda suke fifita Ali akan Abubakar da Umar da labari ya cin ma Ali yake cewa la utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa darabtuhu hadda al-muftari yace labari ba za a zo min da mutumin da yake fifita ni akan Abubakar da Umar yace wallahi sai na bulala shi irin bulala ta wanda yake mai yankin ƙarya sai na masa bulala 80 haddi na kazafi kenan duk wanda aka zo min da shi akan cewa yana fifita ni akan Abubakar yace sai na bulala shi to waɗannan ahlus sunna wal jama'a ba su shine yace wai tabarrahuna ahlus sunna sun kubuta sun raba hanya min dariqatir rawafid wato game da hanya ta ɗin shi'a sune ar-rafida ar-rawafid jami'i ne na rafida kenan sunan su ne lokacin da suka faɗa ga wani jika daga cikin jikokin Aliyu dan Abi Talib shine Zaid suka ce masa me zaka faɗa game da Abubakar da Umar sai ya ce mutane ne waɗanda sun kai matsayin daraja sune fadawan kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce in ma ka raba hanya da su mu kasance tare da kai ko kuma ko ka bi su mu raba hanya da kai yace subhanallah yace yanzu ministotin kakana zan raba hanya da su Abubakar da Umar a lokacin nan sai suka ce to ba mu ba kai suka watsar da lamarin shi daga lokacin nan malamai suka rada musu wannan suna rafida domin sun kakkade Zaid ibn Ali a sababin kenan yajibin shi lamarin Abu Bakar da Umar, ya ce ministoci ne na kakan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaya za a ce raba hanya da su? Wai dan yajibin shi Aliyu, yajibin shi Abu Bakar da Umar suka raba hanya da shi. Dan haka yana daga cikin aqidar su, wato shine suke cewa la wala'a illa bi bara, ba maganar jibintar ahlul baiti. In har kana son ahlul baiti, to sai kake Abu Bakar da Umar da sauransu, sai kake Abu Bakar da Umar, kake Aisha, kake Hafsa da sauran sahabbai, in dai kana son ahlul baiti. Amma in kace kana son ahlul baiti kuma kana son Abu Bakar, kana son Umar, to kai magaryaci ne a wajen su, san ka bai tabbata ba. Dan haka dukka bincika a cikin su babu sunan Umar ko kuma sunan Abu Bakar, ko a matan suka samu mai sunan Aisha ko Hafsa babu. Wani malami yake a cikin wani wannan ginshi yake kissar wani yana zaune da wata mata yar Shi'a, bai taba sanin yar Shi'a ba ce shekara da shekaru. Wata rana da Allah ya azurta su da ɗa, sai ya sanya ma ɗan sunan Abu Bakar, da ta tambaye shi sunan da yasa kawai sai ta fasa kuka. A nan nan ta bayyanar da shi alcinta, saboda su suna da wani al'amari na taqiya, sai ka shekara 20 da ɗan Shi'a amma baka san dan Shi'a bane ba, yana buye abin shi saboda makirci. Shine sai yake cewa allazina waɗanda yubghiduna sahaba, suke kyamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna kin su waye su kona kuma suna zage su, yace ahlus sunna ba su ba rawafida kenan. Sai yace wa tariqatin nawasib, kuma ahlus sunna sun kukuta game da hanyar annawasib. Annawasib jami'i ne na nasiba, an gane ku? Waɗanda suka kafa gaba da kiyayya ga Aliyu dan Abi Talib da iyalin gidansa, kaga kishiyar kenan waɗancan. Su waɗancan sun zurfafa akan san Aliyu dan Abi Talib da iyalin gidansa, su kuma annasiba su kuma sai suka zamanto makiyan Aliyu da iyalin gidansa gaba ɗaya, suka kafirta Ali, suka kafirta iyalin gidansa, suka kafirta sauran jama'a, sune wannan kaman khawarij daga cikin su. Sai yace allazina yu'zuna ahlal baiti, waɗanda suke cutar da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bi qaulin, wato ta hanyar fada wa au amalin ko aiki. Yace to ahlus sunna wal jama'a ba su ba su kenan. Kaga ahlus sunna wal jama'a sun zaman tsaka tsakiya, suna kaunar iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun ji kunci da manzon su, amma ba su zurfafa ba, suka wuce gona da iri, an gane ku? Sannan kuma suka kubuta game da annasiba, wanda su annasiba ba su kai inda ake bukatar a kai. Me yasa? Saboda iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaunar su ibada ce, jibintan lamarin su ibada ne. Suna siba sai suka kasa kai inda ake bukatar a kai, sai ya zamanto ba su da makiya sama da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma su kuma rawafid sai suka wuce makadi da rawa, inda ake bukatar su tsaya sai suka ki tsayawa, suka wuce iyaka. To dan haka ahlus sunna wal jama'a, jama'a ce wadda take wasadiya adila, wadda bata kasa wadda bata wuce ba makadi da rawa, kuma bata kasa kai inda ake bukatar akai. Dan haka Allah yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.